To alhamdulillah, bayan sauraron jawabin godiya ga shi shugaban majalisar malamai namu na wannan jaha Sheikh Suleiman Mamman, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa alkhairi, da fatan kuma wannan godiya da malamin ya gabatar wato za ta isa gurin da ake buƙatar ajiya. Muna roƙon Allah ya taimaki malamin ya ba shi nasara. Saboda haka a daidai wannan lokaci nake farin cikin gayyatar shi al-ramma domin ya karanta ayoyin Al-Qur'ani kafin a karɓi kuma lafu wato ya abin nan. Muna roƙon Allah ya ba ramma nasara. Allah ya taimaka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. Bayan gaisuwa ta addinin musulunci, Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ƙaddarawarsa gashi ya nuna muna wannan rana mai albarka, ita ce ranar Narba, inda yau muna ɗaya ga watan Ramadan, shi ne wata na tara daga cikin jerin watanni na addinin musulunci guda 12. Hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447. Gashi Allah ta'ala ya hada mu a cikin wannan babban birni na Yamai, a wannan katafariyar ƙasa, ita ce Jamhuriyar Nijar. Kuma Allah ta'ala ya hada mu domin mu faɗakar da junanmu, mu tunatar da junanmu ayoyi na Alƙur'ani mai girma a kan fahimtar magabata, su ne salafus salih, sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'in. Kuma wannan ga maluman sunna waɗanda suka yi tsaran daji a wannan nahiya tamu ta biladu Sudan, a Sheikh Usmanu bin Fodiyo da shakikinsa Malam Abdullahi Gwandu da ɗansu Muhammadu Bello, muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ka ji kansu da rahama. Saboda haka ya 'yan uwa musulmai, kamar yadda bayani ya gabata tun daga shi mataimakin shugaban majalisar malamai na wannan gari mai albarka, gari Yamai, da shi shugaban majalisar malamai Malam Sulaiman, shi ma ya gabatar da jawabi, muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kan kawo musu da alkhairi. Wannan ƙasa ta Nijar, muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sanya mata albarka, Allah ya ƙara saukar da kwanciyar hankali da natsuwa da alkhairi a cikin wannan ƙasa mai albarka da sauran ƙasashe na Afirka da sauran ƙasashe na duniya na al'ummar musulmi baki ɗaya. Shugaban wannan ƙasa Janar Abdurrahman Tani, muna gabatar da addu'a ta alkhairi zuwa gare sa, Allah ka ƙara masa gudunmuwa, Allah ka ƙara masa taimako akan shugabancin da yake wa al'ummar wannan ƙasa, Allah ka ƙara haskaka masa duk inda matsaloli suke da damuwoyi, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka haskaka masa, kuma Allah ka yayi masa baki ɗaya. Saboda haka ya 'yan uwa musulmai, kamar yadda aka gabatar wannan dai tafsiri na Alƙur'ani mai girma wanda malamai sun gabata a wannan kujera mai albarka lokaci bayan lokaci, da waɗanda suke malamanmu ne da waɗanda suke kuma abokanmu ne, duk sun zauna a wannan kujera. to muna roƙa Allah subhanahu wataala mu ma da kaddara Allah ta sa muka zauna muka sake dawowa to muna roƙa Allah subhanahu wataala Allah kai muna gudunmuwa saboda haka ya yan uwa musulmai shugaban majalisar malamai ta ƙasa Sheikh Muhammad Sani ya jingir wanda shine ya turo mu wannan aiki a wannan ƙasa mai albarka malai ya ce mu jawo hankalin al'umma wannan ƙasa na farko su rike tauhidi tauhidi kuma da abin da ya shahe kashe-kashen sa baki daya tun daga abin da ya shahe tauhidur rububiyya tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat bi ma'ana Allah madaukakin sarki shi dai ake bauta mara kuma bauta wadda take da cincinta Allah dan shi ne ake salla dan shi ne ake azumi dan shi ne ake zakka dan shi ne ake aikin haji da dukkan sauran abin da ya shahi ibada da mu'amala wadda Allah ta'ala ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sanar da duniya to malai ya ce mu ƙara jawo hankulan ku a bangaren tauhidi saboda duk ibadar da haka yi ma Allah madaukakin sarki in babu tauhidi a cikin wannan ibada ta ka baka san Allah ba to kamar gini na kake yi da rairayi babu suminti wata rana duk lokacin da an kammala la ruwa to zaka iske wannan gini komi tsawon sa ya rushe ya koma sai misali kawai saboda haka saboda muhimmancin tauhidi mun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aika da wannan alqur'ani sai da ya zauna a garin Makka kusan shekara 13 yana kiran mutane zuwa ga tauhidi akan abin da ya shahi sanin Allah sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya zo Madina sannan an ka dinga saukar da hukunce-hukunce ana bayanin abin da ya shahi sallah ana bayanin azumi ana bayanin zakka ana bayanin sadar da zumunta da dukkan sauran abin da ya shahi ahkam na musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk a cikin shekara 10 aka yi wannan a cikin garin Madina dama annabi sallallahu alaihi wasallam kahin Allah ya aika shi annabi manzo ya shekara 40 a duniya ya shekara 13 a Makka ya zo a garin Madina ya shekara 10 Allah ya karbi rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya koma ga Allah yana da kusan shekara 63 a duniya Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa saboda haka al'umma wannan ƙasa ta Nijar ku ƙara rike tauhidin nan gagam ku ƙara dabbaka tauhidin nan naku a cikin zukatanku a cikin abin da ya shahi dukkanin at-tajawwul naku duk inda kun ka shiga to ku ƙara rike Allah madaukakin sarki idan aka yi wannan to duk ibada wadda za a yi lokacin nan na za ta samu gindin zama idan muka diba hatta malamanmu masana shari'a na fiqhun musulunci mabiya yawan su kahin su yi magana akan ibada to za ka ga su yi magana akan muhimmancin tauhidi ku dauko tun daga littafin akhdari al-sheikh abdurrahman al-akhdari littafin sana akhdari in ka diba bayan ya yi bismillah yake cewa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi yati tashihu imani farkon abin da yake wajaba akan baligi shine inganta imanin alaka sa da ubangiji ta kyautata ku kaga bayan ya ambaci wannan yace summa ma'rifatu ma yusluhu bihi farḍa 'aynihi ka ahkamis salah kaga sai tauhidin ya tsaya sa'annan sallarka da azuminka da zakkarka da sauran dukkanin ibadat za su tsaya wa haka in kace har tafin risala Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani shi ma bayan yayi mukaddima babin harko da ya gina a cikin risala babi ne na tauhidi yace babu matan tiku zihil al-sina wa ta'taqiduhu al-af'ida min wajibi umuri diyanat min zalika al-iman bil qalbi anna Allah ilahu wahid. To kaga tauhidin nan na mai risala da ya rubuta zaka iske a yau in ma ka shiga mayyan jami'o'i na duniya zaka ga wani an baya farfesa na kan ya tsaya yayi rubutu akan wannan babi na cikin risala sai kaga an ce wani ya zama farfesa wani ya zama dokta. Akwai rasail suna nan da yawa waɗanda an ka rubuta a wannan babi na abin da ya shahi risala. Kun ga tauhidin nan to yana da muhimmanci duk abin da mun ka samu Allah, duk abin da mun ka rasa Allah, duk abin da ya same mu Allah, mu rike wannan tauhidi. To idan muka rike za mu ga haske a rayuwarmu duniya da lahira. Muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ka yi mana gudunmuwa kuma Allah ya tabbatar da mu a haka. Saboda haka ya ƴan uwa musulmai, bayan wannan mala ya ce mu sanar da ku al'umma wannan ƙasa jagororin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta ku da su musamman na hukuma. To ku kasance masu da'a, masu biyayya ga abin da ya shahi waɗannan shugabanni na ku. Ku yi haƙuri da duk abin da kuke gani. Idan kuka yi haƙuri kuka ci gaba da addu'o'i tsakaninku da shugabanninku, ku ne musu addu'o'i na alkhairi duk inda adda damuwa. To Allah maɗaukakin sarki zai tausaya muna gaba ɗaya. Abinda muke gani damuwa na nakunci, Allah maɗaukakin sarki zai walwale muna shi. Saboda haka waɗannan shugabannin mun gabatar da addu'a tun daga shi Janar Abdulrahman Tani, muna roƙon Allah ta'ala ka ƙara masa gudunmuwa. Allah maɗaukakin sarki ka ƙara taimakonsa. Yayin wa musulmai, wannan tafsiri wanda Allah ya ƙaddari za mu gabatar shi ne tafsiri na Alƙur'ani mai girma. Idan aka ce Alƙur'ani shi ne wannan abin karantawa, shi ne wanda aga hannunmu. Malamai suke cewa masana Alƙur'ani, idan aka ce Alƙur'ani suka ce huwa kalamullahi ta'ala al-munazzal, shi ne magana Allah maɗaukakin sarki wadda take abin saukarwa ala khatimi anbiya'ihi, akan cikamakon annabawansa shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilafzihi wa ma'anahu, da lafazin Alƙur'ani da ma'anarsa duka an saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-manqul, wanda yake shi Alƙur'ani abin cirantuwa ne bitawatur, ta hanya wadda take mutawatira. An ruwaito wannan Alƙur'ani ga jama'a daban-daban cewa wannan Alƙur'ani daga Allah yake. Ya kai jama'ar da suka ruwaito wannan Alƙur'ani ba su mali safuwa, adadinsu ya kai adadi. Sa'annan shi Alƙur'ani ana bauta ma Allah maɗaukakin sarki da karatunsa, shi ake karantawa cikin sallah. Kuma duka karanta Alƙur'ani duk harafi guda na Alƙur'ani kana da lada goma. Malamai sun kace al-maktubu fil masahif, Alƙur'ani shi ne wanda yake abin rubutawa a cikin takaddu waɗanda aga hannunmu, min awwal suratul fatiha ila akhir suratul nas, shi ne daga farkon suratul fatiha wadda muke karantawa alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshen suratul nas, shi ne min aljinnati wan nas. To wannan shi ne Alƙur'ani. Saboda haka wannan Alƙur'ani ya rinjaye duniya gaba ɗaya. Duk waɗanda suke son su kaima Alƙur'ani hari tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya gajiyar da su ya nuna alqur'ani magana Allah ce alqur'ani ba magana mutum bace saboda haka kafirai suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya kaga alqur'ani shine Allah ta'ala ya musu tahaddi wurare daban-daban Allah ta'ala yake cewa kullu in jitama'atil insu wal jinnu
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
to kunga kafirai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya kaka wannan alqur'ani shine ya zo da shi wai kenan alqur'ani ba daga Allah ba to shine Allah ya musu tahaddi Allah ya ce kullu in jitama'atil insu wal jinnu kace wallahi mutane da aljannu su hadu ala an ya'tu bi misli hadha alquran akan su zo da kwatankwacin wannan alqurani Allah ya ce la ya'tuna bi mislihi ba su iya zuwa da kwatankwacin sa Allah ya ce walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashen su ya kasance yana taimakon sashi tsakanin mutun da aljani ya kasance suna taimakon junan su wace irin kalma ya kamata a faɗa wani irin harafi ya kamata a yi amfani da shi Allah madaukakin sarki ya ce ba za su iya ba saboda haka idan muka diba wurare daban-daban cikin alqur'ani tun daga irin cikin suratu Hud daga cikin suratu Yunus Allah ya musu tahaddi wurare daban-daban akan su zo bi ashri suwari da surori guda goma irin na alqur'ani abin kakawa suka kasa to a ƙarshe dai Allah madaukakin sarki ya nuna gajiyawar su a sura ta cikin suratul baqara Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu Allah ya ce to idan ba ku iya ba to har abada kuma ba za ku iya ba saboda haka alqur'ani ya zama mu'jiz buwaye wanda ya saka shine zamu karanta insha Allah a cikin wannan wata mai albarka shine watan Ramadan alqur'ani Allah ta'ala ya saukar da shi ne daga mala'ika Jibril shine dan sako zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan muka diba alqur'ani kahin ya zo ga hannun alal aqalla yana da tanazzulat guda uku alqur'ani daga Allah madaukakin sarki zuwa ga allo tsararre shine lauhul mahfuz shine Allah madaukakin sarki yake cewa bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz Allah ya ce shi alqur'ani abin karatu na abin karantawa ne kuma alqur'ani littafi na wanda yake mai girma littafi na wanda yake mai daraja Allah ce fi lauhin mahfuz yana cikin allo tsararre to kun ga alqur'ani daga Allah zuwa lauhul mahfuz wannan lokaci kasancewa alqur'ani daga Allah zuwa ga lauhul mahfuz to ba wanda ya san wannan lokaci in ba Allah madaukakin sarki ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya sanar daga cikin bayansa mataki na biyu alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza fi sama'id dunya kenan alqur'ani Allah ta'ala ya umurci mala'ika jibril a dauko kwatin alqur'ani daga suratul fatiha zuwa suratul nas a kawo shi a wani daki a nan saman duniya wanda ake ce da shi baitul izza aka dauko alqur'anin da muke karanta baki daya aka aje shi a wannan wuri kuma Allah ta'ala ya haka a cikin wannan wata mai albarka shine watan Ramadan kuma ai wannan a cikin wani dare da ake ce da shi daren Lailatul Qadri shine Allah ce inna anzalahu fi Lailatul Qadr Allah ce hakika mun saukar da wannan alqur'ani a cikin daren Lailatul Qadri daren Lailatul Qadri kuma kun ga ba a samun sa ai sai cikin watan Ramadan shine Allah ta'ala ce inna anzalahu fi Lailatin Mubaraka Allah ce mun saukar da alqur'ani a cikin wani dare wanda yake mai albarka Lailatul Mubaraka shine daren Lailatul Qadri din to kun ga ai ba za a samu daren Lailatul Qadri ba sai a cikin watan Ramadan shine Allah ce shahrur Ramadan allazi unzila fihi alquran watan Ramadana shine wata wanda Allah ta'ala ya saukar da alqurani a cikin bi ma'ana aka saukar da alqurani daga Lauhul Mahfuz ila baitil izza fi sama'id dunya a wane lokaci a cikin wannan wata mai albarka a wane lokaci a cikin daren Lailatul Qadri aka saukar da alqur'ani baki daya amma kuma daga nan sai Allah ta'ala ya dinga saukar da alqur'ani bi qadaril haja gurgudan bukata zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin tsawon shekara 23 shine Abdullahi dan Abbas kamar yadda Imam Hakim ya rawaito a cikin Mustadrak nahi cewa fusila alquran min azzikr fa wudi'a fi bait alizza fa ja'ala jibril yanzil bihi ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka yi har wannan alqurani ya kammala ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana karantar da sahabbai suka karantar da tabi'ai suka karantar da tabi'ut tabi'in haka abiyatu jilin ba'da jil ara bayan tsara har gashi alqur'ani yanzu muna karantawa gashi ga hannun mu cikin sauki muna roƙon Allah ta'ala ka azurta mu da albarka alqur'ani to saboda haka ya ƴan uwa musulmai kamar yadda alaramma ya karanta tafsirin muna wannan shekara insha Allah za mu fara karatu a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul ahzab wannan suratul ahzab ita ce sura ta 90 daidai wajen adadi na abin da ya shahi saukar alqur'ani mai girma domin Allah ta'ala yana saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci a saukar da ayoyi wani lokaci a saukar da sura sukutum wani lokaci sura ba za ta kammala ba sai ba wani lokaci sai a saukar da cikonta to idan sura ta kammala baki daya Allah ta'ala zai sanar da mala'ika Jibril sai ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa sura kaza ta kammala annabi sallallahu alaihi wasallama shiko shine wanda za a bayar umarni cewa surar nan ita atta kaza daga cikin abin da ya shahi jerin surorin alqur'ani mai girma saboda haka wajen saukar da abin da ya shahi suwa na alqur'ani mai girma to wannan suratul ahzab ita ce sura ta 90 malamai masana alqur'ani suke cewa kuma an saukar da ita ne ba'dal anfal bayan suratul anfal kuma an saukar da ita ne kafin a saukar da suratul maida saboda haka ala ayyati hal wannan sura ita ce suratul ahzab to nan a Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi Allah ta'ala ka ji ɗansa da rahama domin za mu ji wannan tafsiri insha Allah na raddul azhan ila ma'anil qur'an gurgudan abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da mu ya fahimtar da mu za mu karanta muna roƙon Allah ta'ala ka yi muna gudunmuwa to nan mala yace suratul ahzab mala yace madaniya wannan sura an saukar da ita ne a birnin madina an saukar da ita ne a garin madina kenan bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina aka saukar da ita mala yace hiya salatun wa sab'una aya kuma wannan sura mai albarka tana da ayoyi daidai tana da aya 73 mala yace wa mawdu'iha ar-ra'isi abinda take karanta suwa abinda take jagoranci abinda akanun labarai nata qam'u 'adatil jahiliya wannan sura abinda za ta karantar da mu za ta yi kokarin ta cire muna al'adudi na jahiliya abubuwa waɗanda suke muna aikata su kahin mu san musulunci to wannan sura tana kokarin ta raba mu da waɗannan abubuwa kada ka dauka jahiliya wadda ake magana sai waccan kawai ta zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce tushe wannan jahiliya wadda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya aiko annabi domin shi fada da ita a raba mutane da ita to abin ya jawo ne zassa ila yaumina haza ila yaumil qiyama saboda al'ada ta jahiliya wallahi zaka iske mutum koda wani lokaci ya fahimci sunna ya fahimci addini to zaka iske kani ya rabu da abin da yake al'ada na ba addini ba sai an shawaya sai da karanta suwa sai da jawo hankali sai da kaza sai da kaza yayin zaka iske mutum zai karanta alqur'ani kuma ya yadda da alqur'ani kuma ya yadda da annabtaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to amma kuma zaka iske idan ya shiga cikin wata damuwa marmakin ya dogara ga Allah ya tsaya ga Allah Allah shi ka yi wannan damuwar to sai ka same shi wajen miyagun malamai su ne bokaye kaga jahiliya bai batta ba to abinda ake bukata lokacin da ka fahimci addini ka fahimci musulunci ka fahimci sunna to duk abinda alqur'ani bai zo da shi ba duk abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai zo da shi na addini ba ta bangaren aqida ta bangaren ibada ta bangaren mu'amalat to abinda ake bukata kwata kwata kai waci da waɗannan abubuwa waɗannan suna daga cikin abubuwan da Allah ya kaddara a ƙasar nan tamu ta wasu su mujaddadi Sheikh Usman dan Fodiyo abinda sun ka samu mutanen kasar Hausa kenan akai zaka iske mutun yana fadan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama amma kuma zaka same sa ya rike wani abu kuma bayan Allah zaka iske in rashin lahiya ta same sa zai ce shi aikata abinda ke walwale masa tauhidi in harkar kasuwanci yake kasuwanci na ya samu tasgaro ya samu matsala sai ce ai da wani da wani sune suka jihisa sune suka kawo masa matsala ga harkar kasuwancinsa maimakon abinda ake bukata lokacin da kaga jarabawa ta zo ta bangaren dukiyar ka ce ta bangaren iyalin ka ce ta bangaren komi ne kai hatta abinda ya shafi gangar jikinka in wata jarabawa ta same ka ta rashin lahiya to kai tsaye abinda ake bukata zuciyarka ka ta'allaka ta da Allah Allah shi ya jarumce ka da wannan to wannan sura tana karantar da mu waɗannan abubuwa qam'u adatil jahiliya a cire al'adu na jahiliya abubuwa waɗanda addinin musulunci bai san da su ba malai ce wa izalatuha 'anil mujtami'il islami kuma surar za ta karantar da mu a gusar da duk al'adu na jahiliya gami ga abin da ya shafi mahada al'ummar musulunci to kaga in ka diba ai shi babban abin da kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna take karantar suwa izala ba wai wani abu ta zo da hisabu ba a alqur'anin da aka hannunka shina ana buƙatar ka fahimci alqur'ani fahimta kamar yadda an ka saukar da shi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana buƙatar alqur'ani ka karanta shi gaddan tsariyan kamar yadda an ka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya karantar da ni sahabbansa a tashi ayi karatu maza su yi karatu mata su yi karatu yara su yi karatu manya su yi karatu masu mulki su yi karatu waɗanda ake mulka su yi karatu a taya ayi sana'o'i a san Allah wannan shi a aikin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna izala ba ta zo da wani abu sabo bane wanda mutane ba su san da shi ba a'a addinin na a tsaya a fahimtai kamar yadda Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan addini. To shi da nan malai yace wannan sura tana daga cikin abinda za ta karantar da mu a gusar da al'adu na jahiliya a duk inda al'umma musulmi sun ka samu kansu. Malai yace wa kanat fiha ayatul rajmi, wannan sura mai albarka cikinta akwai aya wadda ke magana idan mutum yayi aure yayi zina a jihin shi shine ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zana ya farjumuhum al-battata nakala min Allah wallahu azizun hakim. Wannan ayat an share ta babu ta a cikin wannan sura mai albarka, amma kuma hukuncin tana dama an-nasu cikin al-Qur'ani za ka samu ai nasu tilawa wal hukumi ma'an a al-Qur'ani za a samu an share karatun sannan an share hukuncin, an share karatun kuma an share hukuncin kamar yadda Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ruwaito muna cewa kana fi ma unzila min al-Qur'ani ashar rabu'atin yuharrimna summa nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatuwajjiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qulna mimma yuqra'u min al-Qur'an. Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ta ya kasance cikin abinda an ka saukar na al-Qur'ani ashar rabu'atin ma'lumat, shayarwa guda goma sanannu su ne ke haramtar da mace ga mutum. Tace sa'annan an ka share su da biyar sanannu, sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah wa hunna mimma yuqra'u min al-Qur'an. To kaga yanzu idan aka ci cikin al-Qur'ani ka ja ayar da aka cewa sai ka sha nonon mace so goma take haramta gare ka, kaga tun daga suratul fatiha zuwa suratul nas komi zaman ka alaran magangaran kai koda hafi Mustafa ga yanan bai iya kawo wannan aya ko kana ya alaran an gane. To kaga an share ta babu tilawa sa'annan babu hukunci an gane. To kaga sai na biyu nasxu tilawa ma abqa'il hukumi, za a share tilawar amma ni hukunci yana nan, an share tilawar amma hukunci na nan. Mataki na gaba shine mi nasxu al-hukumi ma abqa'il tilawa, za a share hukuncin amma kuma tilawar tana nan, an share hukunci amma tilawar tana nan a cikin al-Qur'ani. To za ka samu kuma an share mi tilawat amma kuma mi hukunci na nan, kaga kamar wannan aya ce ash-shaykhu tsoho wash-shaykhatu da tsohuwa idza zanaya idan sun kai zina farjumuhuma Allah yace ku jehe su albattata yanke nakala min Allah, wannan azaba ce musiba ce daga Allah wallahu azizun hakim, Allah marin jayira kuma Allah gwanina wanda yake mai hikima. To kaga yanzu idan aka ce wannan sura ka karanta ta a wannan aya ka karanta ta cikin wannan sura mai albarka ka ba za ka same ta ba cewa ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhum al-battata nakala min Allah wallahu azizun hakim, amma kuma hukunci na koyo ko gobe aka samu tsoho da tsowa suka yi zina aka samu shedannun nan guda hudu suka tabbatar aka yi bincike an ka tabbatar ai kaga za a je su inda sun taba aure. To kun ga ai nasxu tilawa amma ni ma abqa'il hukumi, an share karatun amma kuma hukunci na nan, ina ba ta an fahimta. To shi nan malai yace zakarahu Abubakar bin al-Anbari, Abubakar da Anbari ya ambaci wannan an Ubayy bin Ka'ab daga Ubayy dan Ka'ab fa nusikhat tilawatuha, kunga an share karatun wannan aya amma kuma ni wa baqi ya hukumu ha amma kuma hukuncin ta ya tabbata yana to malam da cinin da بسم الله الرحمن الرحيم da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai girman daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunga wannan kira da Allah madaukakin sarki yawa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan siga yana nuna daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna daukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin halittun Allah madaukakin sarki domin zaka iske annabawa manzanni da sun kai kowa daraja a duniya to zaka iske daga cikin su Allah madaukakin sarki wasu in zai ambace su da sunan su yake ambaton su kaga Allah zai ce ya Nuhu ko ya ce ya Musa ko ya ce ya Hudu ko ya Ibrahim ko ba haka ba kaga Allah madaukakin sarki zai kama sunan su kai tsaye amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda girman sa da daukakar sa da darajar sa in Allah zai ambace sai ka ji Allah ya ce ya ayyuhan nabi duk inda ka ji Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yace ya ayyuhar rasulu da sauransu to nan zaka iske Allah madaukakin sarki yana son ya bayyanar da wani abu ne ko dai ya kasance na wani aiki wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake dauke da shi ko dan Allah madaukakin sarki ya bayyanar da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to sai ka ji Allah madaukakin sarki yami ya kama sunansa a ce da shi ya ayyuhar rasulu amma in ba irin waɗannan wuraren ba to yan Allah zai ambace sa sai ka ji ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ko ya ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo mai girman daraja sai Allah madaukakin sarki ya ce ittaqillaha annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dawwama akan jin tsoron Allah ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron Allah ba ittaqillaha bi ma'ana nan mala yace dum ala taqwahu annabi sallallahu alaihi wasallam ka dawwama mi akan tsoron Allah madaukakin sarki domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai ji tsoron Allah na ko ba haka ba to kaga tunda mai jin tsoron Allah madaukakin sarki na mai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki to kaga ba za ka fassara haida cewa Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji tsoron Allah ba a'a tsoron Allah da aga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana ya dawwama akan jin tsoron Allah yanzu kun ga kaman munan da azzan zauna ga munan mafiya yawan kowa yana kokari ne ya kiyaye dokokin Allah to kaga in kace min ittaqillaha to kaga abinda haka ni bi ma'ana jin tsoron Allah da attare da ni to in dawwama akan jin tsoron Allah ina ba ta an fahimta ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha dum ala taqwahu wa la takhaf shay'an ghayra Allah kakka ji tsoron komai koma bayan Allah mahama kallabtuka zuruf duk yadda yanayi ya kama duk yadda an ka buga akai sama akai ƙasa to dokar Allah dai ka kiyaye ka kiyaye dokar Allah ka tsare Allah duk inda kake duk inda ka samu kanka Allah ya ce wala tuti'il kafirina wal munafiqina kada ka yi da'a ga waɗanda suke kafirai kada ka dore biyan kafirai abinda suka so wai shi hake su domin mi su ƴan duniya na duk inda ka gane su suna lashe-lashe to wallahi son suka yi su halaka ka ko mu su yi to magahili ba to zaka iske ta karkashin ƙasa suna nan suna tsotsar jininka Allah ya ce wal munafiqina da waɗanda suke munafikan Allah fi ma yukhalifu shari'atuka ga abinda ya saba ma mi ya saba ma shari'aka inna Allaha kana aliman hakima lalle hakika Allah madaukakin sarki ya kasance masanina bima yakunu qabla kaunihi duk abinda zai kasance gabani ya kasance Allah ya sani hakiman kuma Allah gwanina Allah ƙararre na fi ma ya khaluquhu ga duk abinda Allah madaukakin sarki yake halitta lokaci yayi to yau dama kun san muqaddama ce sai Allah ta'ala kuma ya nuna muna gobe insha Allah sai mu dora tunda ayar farko ta mun ka karanta muna iya gobe tunda babu wani dogon jawabi insha Allah sai mu ta farkon sura ko mu ci gaba muna roƙon Allah ta'ala dan abinda mun ka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuma inda ya zo akan kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yafe mini da nin faɗa da ku da kuka saurara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari tafsirin alqur'ani mai girma a mataki na ranar farko a wannan wata mai albarka daga bakin Sheikh Abdulsalam Abubakar shugaban kwamitin wa'azin matasa na jihar Kebbi ga baki daya sannan kuma memba a mataki na kwamitin fatawa na ƙasa da ƙasa ga baki daya ƙarƙashin ƙungiyar jama'a da za su bi a waƙa sunna Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ta mutu da kai tare da kuma shi al-hafiz wato Musa Babahir tattaran wato musabaka na kasa da kasa na kungiyar jama'a da za su bi a waƙa sunna wato ga shi Musa Babahir kuma yayi bayani a farko
Allah ya kara albarka.
To kaga ba karaman nasara ba kai ba.